bisa tara kasa fudu go masha u dabulo
yariya kina da shawa.
Yashiga, 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 Yashiga,
Bude,
Bude,
Kule,
Kule,
Bagobiri, Shigatiki,
Kafada, Fitatiki, Daga Musa Kubewa, Yakare da Tubewa. Maza munya chakewa kede bani abin dadi Monday gani sakannan golo kante shotu na guda shede kin farke kede ka kidamu yariya zaki warke mangoro na ya nuna zoki kante wayin kamu yayi dauda za ta wanke
fata 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 tu 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 fata.
Yashiga, 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 Niki sok
baby na karibi ki sunguna ko kin tafi kin barni kin tuna naman ki na kone wa kan huta na miki kara kin juya come to ta pair daddy she's and there matan sun cika alliance francais ba invite na ba amadole au bide
she party bre
fata kai fata kai fata fata tu fata fata kai fata kai fata fata tu fata fata kai fata kai fata fata tu fata fata
Yashiga, 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 Yashiga,